Masu ruwa da tsaki a taron ranar ruwa ta duniya na yau Laraba mai taken gaggauta kawo sauyi wato accelerating change sun jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki don samar da yanayi mai dorewa a fannin samun tsaftataccen ruwan sha da na amfani na yau da kullum musamman ga yara da aikin samar da abinci na manoma ga kowa da kowa lakari da bukatun ruwa a gidaje da sauran wurare a yayin jawabi bayan tattaki da kuma taron na yau Mrs. Nweke wacce ta wakilci babban sakataren ma'aikatar ruwa ta tarayya ta ce
It is my pleasure to welcome you all to the 2023 World Water Day, which is aimed at advocating for government and key actors' commitments.
Bikin na wannan shekara ya mayar da hankali ne akan fafutukar gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki wajen ninka kokarinsu zuba isasshen kudade da ake bukata aikin samar da tsaftataccen ruwan sha, samar da kayayyakin aiki, bada bayanai masu inganci da kuma kirkire-kirkire danganin an cimma dukkan amfani da za a iya samu da ruwa. Baya ga rage yawan matsalolin da ke tattare da rashin tsaftataccen ruwan sha. A nata bangare a yayin gabatar da jawabi a lokacin taron, jagorar shirin WASH mai fafutukar kula da tsaftar muhalli ta asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF a Nigeria, Dr. Jane Bevan ta ce,
Unfortunately in Nigeria the progress is fairly static. We stand at about 60-70% of coverage of water.
Ba a samu wani gagarumin ci gaba ba a yanayin samar da tsaftataccen ruwan sha da na amfani na yau da kullum sakamakon yadda ba a iya samun dorewa a tsare-tsaren da aka shirya wanda ke nufin cewa kaso 3/4 na 'yan Najeriya ba sa samun tsaftataccen ruwan sha. Tana mai cewa kamata yayi a bada karfi wajen zuba kudaden da ake bukata a fannin da kuma sa ido akan tsare-tsaren samar da ruwa da ke kasa danganin an cimma nasara. A wani bangare kuma masani a fannin muhalli da albarkatun kasa da ke aiki tare da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya wato FAO, Shay Fabi ya ce,
Water is critical to the mandate of FAO because 72% of fresh water withdrawal.
Ruwa na da mahimmanci ga manufofinsu saboda yadda kaso 72 cikin 100 na janyewar ruwa ana amfani da su ne a fannin aikin noma, kuma tsarin abinci ya dogara sosai kan albarkatun ruwa, kuma duk ana buƙatar kulawa da mahimmancin hanyoyin ruwa da inganci don tsarin samar da abinci ya dore. Koyaya wasu 'yan Najeriya ke ganin mahimmancin samun tsaftataccen ruwan sha da na buƙata na yau da kullum a gudanar da ayyukansu. Ga ƙarin bayani,
sunana Khadija Hassan Sani. Abinda zan iya cewa shine ruwa yana da matukar mahimmanci ga rayuwarmu na yau da kullum, saboda idan kika duba akwai bayani na tsafta, ma tsafta kuma baya yuwa ba tare da tsaftataccen ruwa ba. So yana da kyau a koda yaushe idan kika ji maki ji likitoci suna cewa ruwa yana da amfani a jikin dan adam, idan babu ruwa wasu abubuwan ma ba za su yi amfani a jikin ka. Eh, gaskiya akwai kalubale sosai sakamakon kin ga yanayi na zamantakewa. Akwai wasu wurare a inda kake zaune zaki ga wani lokacin ruwan yana wahala, zaki ga saya ake wani lokacin da dai sauransu, wanda kuma ruwan shine rayuwa. To mafita daya ce kawai shine a samarwa da al'umma na birni da na karkara tabbatar da cewa ruwa ya ishe su, saboda gaskiya rashin ruwa ba karamin matsala bace ga rayuwa gabaki daya, saboda da shi ake alaula komai dai na rayuwa in zaki sai da ruwa.
Masu ruwa da tsaki a fannin samar da tsaftataccen ruwan sha dai sun bayyana cewa kamata yayi gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin da suka shafi samar da ruwa, kuma yanzu lokaci yayi da za a dauki mataki ta hanyar zuba kuɗi a fannin samar da ruwa, tsaftar muhalli, ba wai kawai don kare batun lafiyar yara a yau ba, har ma da samar da makoma mai dorewa ga tsare-tsaren inganta rayuwarsu. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.